أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكن يبو رجينجنا وسنتبتا ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewa shi karanta haduran mu a wannan masallaci mai tarin albarka sallatin sabilul huda a wannan yammaci na ranar alhamis domin ci gaba da karatun mu na littafin umdatul ahkam na al-sheikh al-hafiz abdul ghani bin abdul wahid al-maqrisi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da yau muna shidda ga watan rajab ko bakwai ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wanda ya daidai da 18 ga watan 1 miladiya ta 2023 idan ba manta ba darasi da ya gabata mun karanta hadisi na karshe da malam ya kawo mana a cikin wato babe wanda annabi sallallahu alaihi wasallama wanda malam ya koro mana hadisai wanda suka zo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya shafi al-araya wa ghairi zalik hadisi na karshe da muka dauka shine hadisin Jabir haka ne ko hadisin Jabir dan Abdullahi yadda Allah ta tabbata a gare shi wanda ya bayyana bayani game da wato wasu nau'i'ika game da kasuwanci wanda yake mummuna wanda shari'ar musulunci ta hana yake cewa annabu na'am أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آم الفتح وتوجاب ليك توا ياجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينا توا أشكر الدأك بودي مكة ياكي توا إن الله ورسوله حرم بيع الخمر اللي توا ألا دمن زنش سن حرمت وتوا إزمن توا أنسيد جيا والميتة لأسيد موشي والخنزير da aladi wal asnam da abin da ya shafi gumakai fa qila ya rasulullah sabai suka ce ya ma'aikin Allah ara'aita shuhumal maita shin ba mu labari game da abin da ya shafi kitse na wato mataccen busa fa innaha yutla biha sufun suka ce wannan kitsen da shine suke shafi wato abin da ya shafi jirgin ruwan su wayudhanu bihal julud haka ana shafa ma fata wato idan an je meta yace suka ce wa yustasbahu bihan nasu haka mutane suna yin hutula da su suna yin aci balbal da su qala la huwa haramun annabi sallallahu alaihi wasallam yace a haramun ne ya zamanto wato an yi amfani da wannan ala kulli hal dai mun gani a cikin wannan hadisin cewa wannan abubuwan Allah subhanahu wataala da manzon shi sun haramta shi kuma mun sani cewa lalle wanda yake da ikon halittawa da haramtawa shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kinan yau zan mu tashi babe na gaba. Wanda yake cewa babu salami. Baban da zai yi mana magana game da abin da ya shafi assalam. Idan aka ce assalam shine da Hausa kace kamar sabutu. Ko kuma dan ma'anar ta huto mu a yaren Faransanci mu ce command. An gane? Command as-salaf as-salam ana ce mishi as-salaf ana ce mishi as-salam ana ce mishi as-salaf duka wato wazanin da ma'ana guda ne malamai suka ce an kiraye shi da salaman saboda a lokacin ake yi ba ma mutumin da zai je yayi command din wannan a lokacin ake bashi ra'asul mal a lokacin ake bashi dukiya saboda zan mu gani a hadisin idan ya zamanto za a yi command zaka ba mutun yayi command in ya maka commandan abu a dukiya zaka bashi dan bari ma wasu malamai sun sa shi yana daga cikin sharadi kamar yanda zan mu zo mu gani sai ka bashi kudin ba a aje yayo tukun daga baya ka runda bashi da jikka biyu da jikka kaza a ka bashi da kudin a hannu sai ya zaman to yayi maka kuman a shari'a kuma wato shine kenan kasuwanci da zakka ba wa wani ka wasafta ma wani abin da kake so ya gayi ma eh gashi nan kaza da kaza ka bashi kudi ya sanya maka rana cewa lokaci kaza zai kawo maka wato wannan abu duka ayi a kare to shari'ar musulunci ta zo da halaccin yin koman koman halak ne a shari'ar musulunci da nassin littafin Allah da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hatta da ijma'in malamai da kiyasi ma duka ya nuna halaccin abin da ya shahi yin koman mace ko kuma mace yin sabtu dalili daga cikin alqur'ani fada Allah subhanahu wa ta'ala ayat dake cikin suratul baqara ayatul dain ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wato abdullah dan abbas a kalkashin wannan aya yake cewa wannan ayan madmunin ta yana magana kan abin da ya shahi wato as-sala shine cewa kamar ayi koman da ko kuma abada abin da ya shahi sabtu wanda kuma a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya zo hadisin da zan muktarar a wannan babe yana yi mana magana akan wannan haka kuma malamai suke cewa game da abin da ya shahi ijma'i ba a nakalo ba daga malamai wanda ya sabani ko kuma yayi hani game da abin da ya shahi wato yin koman da ko mu ce yin sabtu kenan ya zaman to shari'ar musulunci da nassi da alqur'ani da littafin Allah duka sun nuna man da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama duka sun nuna mana cewa akwai halaccin yin koman. To wasu malamai suka ce wannan koman yana shiga cikin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da wato hanin wato kada ka saida abinda ba mallakarka ba. Saboda shari'a ta zo ta yi hani game da mutum kada ya zamanto ya saida abinda ba mallakarshi ba. Misali wasu daga cikin ƴan kasuwa zaka ga suna yin irin wannan. Abu baka mallake shi ba a gaba zaka je kai ma ka sayo shi amma wani ya zo yana son abin ka ce zaka saida mishi misali wani yana saida injina bakin kasuwa ka san shi sai ka zo wani yana neman inji hauju ku zo ku yi ciniki da shi kai kuma ka je tukun a bakin kasuwa ka je ka so injin ka kawo mishi to wannan haramun ne shari'ar musulunci ta hana saboda ba mallakarka ba ce ba tana yiwa ka je ya ce wancan bai saidawa ko kuma ka je ya kare to amma shi sabtu koman bai cikin wannan saboda dama an riga an ce maka mine wannan abu koman dan shine zai wannan abu sai an kawo shi daga waje kaza ko kuma sai lokaci kaza za a same shi shi yasa wasu malamai suka ce da suka ce yana ciki amma dai malamai suka ce musu wato bayya cikin bayya shiga kalkashin wato hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da bai'u ma laysa indak hadisi na farko da malam ya kawo mana yake cewa al hadisu al hadi wa 70 ba'da al 200 an abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma qala qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al madinata wa hum yuslifuna fi thimari as sanata was sanatayn wa thalatha fa qala man aslafa fi shay'in falyuslif fi kaylin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum wato wannan hadisin da malam ya kawo mana Allah subhanahu wataala ya ji kanshi ruwaya daga Abdullahi dan Abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama almadina wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gabato madina ya zo birnin madina saboda ya isko su kuma mutane ne wanda suke kasuwancin su abin da ya shafi noma da kiwo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isko su a haka sai Abdullahi dan Abbas yake cewa wa hum yuslifuna alhali suna yin wato abin da ya shahi as-salaf shine sabtu ko kace koman suna yi a cikin mi a cikin fitsimar a cikin ƴaƴan itatuwa misali a cikin dabino suna yin abin da ya shahi as-salam ko as-salaf a cikin wato abin da ya shahi dabino as-sanata suna yin har tsawon shekara was-sanataini haka suna yin wani na shekara biyu was-salasa wani har shekara uku ya ne ne suke yi misali wane zai zo wane mutum ne wanda yake aikin garka yake noma yazo ya ce mishi to wani ina son bahu na abin da ya shahi da binu guda 40 nan da shekara guda ko kuma a lokacin da wato ake cirar da binu to yanzu ba lokacin bane ba to sai ya zamanto ya bashi kuɗi kenan shekarar wannan da zata zo lokacin da za a yanki da binu yana da mi a wajen shi yana da bahu 40 a wajen shi to wannan sun kasance suna yin shi wasu wani kuma in yazo ya zamanto da ja wani ya zo yayi abin da ya shahi ya kama na shekarar wannan to sai ya kama ta shekarar gaba shine yace as-sana wa sanataini wa thalath wasu suna shekara har shekara uku to annabi sallallahu alaihi wasallam ya same su a haka nan fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu to man aslafa fi shay'in dukkan mutumin da ya zamanto yayi sabtu a cikin abu yayi komandan abu annabi yace fal yuslif fi kaylin ma'lumin ya zamanto yayi wato wannan sabtin nashi a abu wanda yake a awo misali wanda yake sananne misali kazo to bahu 40 nake so na da binu ko wani bahu ya zamanto mi ne ya zamanto tiya kaza ne a cikin shi a ce tiya 40 ce a ciki ko kuma tiya 30 ce a ciki amma da 100 nake so a lokaci kaza kenan wannan ya zamanto da yace fi kailin ma'lumin a awo wanda yake sananne shine kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu ishara cewa sai an san cewa kaza ne an yi miqdari shi kenan in tiya 40 ne a cikin bahu guda kada ya zamanto ka ce bahu 40 kake so a kawo ma dan ben san kai kuma da Allah ka bada kudin wanda ya huce haka kenan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man yuslif fi shay'in man aslafa fi shay'in falyuslif fi kailin ma'lumin kenan wannan abin da ya shahi tiya yace wa waznin ma'lumin in kuma abin da ya shahi na kilo na par kilo ne kenan ya zamanto shi ma abu ne wanda yake sananne an san kilo kaza ne ka nema lokaci kaza za a baka gashi ka bada kudi sai yace kuma mi ila ajalin ma'lumi ya zuwa wani lokaci wanda yake an sa lokacin da zaka kawo wannan abu yanzu misali nazo na baka kudi nace wani imin komandan wato abin da ya shahi wannan wasu yadiddika kamun komandan yadi wani irin yadi nake so da annabi sallallahu alaihi wasallam yace fal yuslif fi kailin ma'lumin kenan kaga sai an sanar da mi wani irin yake so to ina son kular kaza na kotan kaza ko kuma banda kotan wanne yake da kai lilon ko kotan kenan shi ya zamanto kailin ko wazanin ko kuma siffa abin sai an zamanto sananna ci kada ya zamanto nace wani imin komandan in yadi ni daban abin da nake so kaje ka kawo mini wannan kilarita to kaga bai ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man aslafa fi shay'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin kenan nace ka kawo mini yadi wanda yake na koton kala kaza to kuma sai ila ajalin ma'lumin zuwa wani lokaci shi ma wanda yake sananne a sa lokacin da zaka kawo to wani malam Usman yaushe zaka kawo wannan yadin zai kawo ma shi nan da sati biyu to sati biyu in aka zo kawo kai mi zaka amsa komandi inda aka yi shi zaka amsa an fahimta to shine na annabi sallallahu alaihi wasallama kenan yake yi mana wato bayani game da wannan sanan malamai suka ce kenan wannan halacci hadisin a jumulce yana mana nuni kan mi kan halaccin mi shine halaccin komandi halaccin abin da ya shahi wato yin sabtu haka malamai suka ce daga cikin wannan hadisin zan mu dauki bayani game da abin da ya kasance ga mutanen Madina kafin isarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa suna yin wannan abin da ya shahi as-salaf ko kuma ce as-salam wato suna yin shi wanda kuma su zaka ga wani sufar wani abu ne wanda yake kamar sufar bashi ko kuma wato zan mu ce bashi tunda idan suka kasance na gona ne zai zamanto sai shekara mai zawwa shi ya baka wannan dukiye kai amfani da ita ka ƙara fadada nomanka ka ci amfaninta shi ma lokacin kuma ka bashi wannan amfani shi yasa malamai suka ce ya zamanto daga cikin sharadai zan mu zo mu gani sharadan da malamai suka gindaya game da abin da ya shafi koman haka a cikin hadisin zan mu gani halaccin ya zamanto har zuwa shekara nawa idan dai an aiji kaga nan ƴan Madina wasu suna yin shekara guda wasu na shekara biyu wasu har shekara uku amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaita su bai ce a tsaya shekara kaza kenan wannan dukan shi ma shari'a ta wannan yi sannan game da abin da ya shafi sharuɗa abu na harko malamai suka ce zamanto an bayyana wato abin da ake so ayi komande din dole sai an bayyana shi an yi bayani wanda yake gamsasshe kan abin misali zaka yi komandan salula kaga salula haka to yaya muwasafat inda suke yaya cikin ta yake dai san san kan siji gace wiji gade ram ampere in battery simil kaza gare ta kaza gare ta kaza gare ta eh na gani ta muni to sharadi na farko kenan kada ya zama to a a kawai ko mana in za a yi salula ce za a kawo maka android baka san ba wata iri ce ka je a kawo maka london menene take london news ka gani ai an kware ka kenan dole ya zama to an yi bayani malamai suka ce bayani gamsasshe game da wannan abin da za a dauka sharadi na biyu malamai suka ce zama to an yi miqdarin kudin nawa zaka ka muni shi a nawa zaka ka mun kaza wanda kuma babban amfanin command shine saboda kudin zai yi abu a nan gari la Allah a kasuwa yana nan jikka 10 amma da command za a maka zaka same shi a jikka 5 to a jikka 5 din nan da zaka bada a maka command na harko shi wanda zai maka command din didda haka nan ya ci riba ya amfanu kuma kai ba an kawo maka amfanu shi yasa shari'a musulunci ta zamanto ta halitta wannan kenan zai zamanto kudin a lokacin za a ajiye a nawa ne za a nun komanda in kaza yadi din meter guda jikka bi zaka mun 300 zaka kawo kenan malam Usman a lokacin sai a ajiye cewa gashi nan an san kudin kudi dala nawa ce sannan sharadi na uku malamai suka ce zamanto a lokacin zaka bada kudi a lokacin zaka lalo kudi ka bada kada ka zamanto ka ce a ka mun yadi kaza komanda kaza kuma baka bada ba ko bi malamai bal wasu malamai suka ce idan ma baka bada ba wannan kuma ne ta lalace wannan ta lalace kenan sai ya zama to mi ka bada a wannan majalisin da aka daruma wannan komanda din kenan ka bada kudi kenan wannan shine sharadi na uku sharadi na hudu malamai suka ce kuma ya zama to zimma tana kanka kai wannan can wanda kake komanda har sai ka kawo ma mutumin abin nan kada ya zama to ya baka kudi yi mini koman kayi koman da a hanya sai aka yi katari kayan suka bace to ba kayan shi ba suka bace kayan ka kai wanda kayi koman da suka bace ko kuma a zo lokaci yayi baka kawo ba wannan kayan to a shari'a musulunci abinda yayi shi wannan wanda yayi koman din wanda aka ma koman din yazo in yayi hakuri yace to shikenan har lokacin da suka zo to fa biha wa ni'ma in kuma yace a a shi kudin shi yake so to shari'a musulunci kudin shi zaka bashi kuma shi yasa malamai suka ce zimma ta zamanto a kanka kai kenan wanda kai komanda din kenan wannan shine sharadi na hudu sharadi na biyar ya zamanto an haddada lokacin da za a kawo lokacin da za a kawo abin nan nan da wata guda ne nan da sati guda ne nan da shekara nan da wata biyar to an haddada an ce to gashi nan kaza da wata za a kawo wannan komanda din kenan wannan shi ma sharadi malamai wato suka sanya kenan wannan duka malamai sun sa sharadi sharadi ne shidda da malamai suka ambata shine ya zamanto abinda za a yi command din abinda ake samu ne a lokacin kada ya zamanto misali yanzu misali lokacin azumi ka gani akwai wasu abubuwa wanda babu to kai kai command din cewa a kawo maka abu kaza a lokacin da babu shi to shi yasa malamai suka ce to wannan sharadin dole sai ya zamanto abin da ke da kai ne kai komanda a lokacin misali yanzu lokacin damuna ka zo kai komanda ka hindo yanzu misali ka ce ma wani ka bashi kudi cewa daga an yi ruwa na farko na biyu kana son bahu 200 na hatsi yo a lokacin an shifka hatsin ka gani a lokacin ai ba a samu ba in ba tsohuwa ajiya ba a samu ba na lokacin to shi yasa malamai suka ce zamanto abin da za ake samu a lokacin wannan shi ma wato sharadi ne kina wannan duka malamai sun ajiye su game da abin da ya shafi as-salam shine kace sabtu ko kuma kace wato da yaran faransanci kace command da fatan an fahimta wannan hadisin kadai malamin ya kawo mana a cikin wato wannan baba sai malamin yace babu shurutu fil bai'i baban da zai yi mana bayani game da sharadi a cikin kasuwanci. Idan aka ce sharadi shine a gindaya wani abu wanda zai tabbatu da shi wato a cikin wannan wato mu'amala da aka yi, sawa'un ta saye da sayarwa ce ko kuma wani abu makamancin hakan. To shi ma zan magani wato yanda malam ya kawo mana hadisai wanda suka zo daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma game da abin da ya shafi sharadi kamar zai zamanto irin cika alƙawali, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani irin ya ayyuhal ladhina amanu awfu bil uqud, irin kuma faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Abi Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman aw ahal aw harrama halalan. Yace sulhu wato abu ne wato wanda yake jaiz, ya halalta tsakankanin musulmi, wato ya zamanto wani ya sabka daga wani haƙƙin shi yayi rangwame, ko kuma ya sabka daga wani wato matsayin da yake yayi rangwame kan wani abu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan halal ne tsakankanin abin da ya shafi musulmai, illa sulhun da zai zamanto a halla haraman, a ce zai halatta haramun ko kuma harrama halalan, sulhun da zai zamanto ya haramta halal, to wannan ba zai zamanto ba wato jaiz a cikin musulunci. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal muslimuna ala shurutihim, to musulmai suna nan kan sharuɗansu. Shi yasa kenan a cikin kasuwanci idan aka sa sharadi matukar ba abinda zai zamanto ya harrama halalan ne ko kuma a halla haraman, to wannan sharadi yana nan saboda al muslimuna ala shurutihim. Sai malam ya kawo mana hadisi yake cewa al hadisu sani wa sab'una ba'da al mi'ataini an aisha radiyallahu anha qalat ja'atni bariratu fa qalat katabtu ahli ala tis'i awaqin fi kulli amin uqiyatun fa a'yayani fa qultu in ahabba ahlaki an a'uddaha lahum wa wala'uki li fa'altu. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. wato wannan hadisi da malam ya kawo mana a harkon babe hadisi na Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa ja'atni bariratu, barira wato ta zo mata, wanda barira ta kasance tana zauwa tana yi wa Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta hidima. To wata rana sai ta zo mata faqalat, sai take cewa katabtu ahli ala tis'i awaqin, wato sun yi mukataba da wato mai gidanta. Me yake ce ma al-mukataba? Shine wato abin da ya shafi fansa, a ce ma bawa an rubuta ma kaza, idan ka kawo shi to ka fanshi kanka. Shi yasa Allah subhanahu wataala can cikin suratul nur yake cewa mi walladhina yabtaguna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum min mali llahi alladhi ataakum al-aya. Kenan wannan idan ya zamanto mai gida yana da baiwa ko yana da bawa, yace to ka kawo kaza daga lokacin ka zama da, shine ake ce ma al-mukataba. To shine tace katabtu ahli, an dora mata fansa ala tis'i awaqi, akan wato uqiya wato guda tara. Awaq jam'i ne na uqiya, uqiya guda kuma dirhami nawa ne? Dirhami 40 shi yake uqiya guda. dirhami 40 shike uqiya guda, to sai ta kawo uqiya guda tara, kuma wannan uqiya guda tara suka ce mata mi fi kulli amin uqiya, a kowace shekara an rangwa mata mata ta kawo uqiya guda. Idan shekara nawa zai? Shekara tara zai. Sai ta zo take ce ba Aisha ta taimaka mata, fa a'inini, ta taimaka mata akan wato ta yi fanshikanta. To Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta, fa qalat, sai take cewa in ahabba ahlaki, idan su wato mai gidan naki ya yarda, an u'idduha lahum wa wala ukili fa arzu, in kilga wannan uqiyar tara, wato uqiyar tara dirhami 40, dirhami kenan 100 nawa, 40 so tara, 40 so tara dirhami nawa, 360. Aisha ta ce ta kilga wannan dirhami 360 in ta basu, amma mi wa wala ukili, wato waliyinta, walicinta ya dawo kanta, ta ce fa'altu, to zan aikata. To barira sai ta tahi zuwa ga wato mai gidan nata, fa zahabat bariratu ila ahliha, sai ta tahi fa qalat lahum, sai ta gayi musu, wato ga Aisha ta ce za ta kilga wannan uqiya guda tara ta bada, amma dai alwalicin zai dawo kanta. Fa abau, sai suka kiya. Me ake cewa alwala? Shine akwai wala'ul itq. Me wala'ul itq? Shine bawan da ka iyauta. Zai zaman to misali kai ne ka iyauta shi, zai zaman to misali idan ya mutu bai da magada, to kai zakaci shi, zakaci gadan shi. Zakaci gadan shi. Saboda akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yana nunin kan wala tana zamantawa game da abin da ya shafi annasab. To wannan sai suka ce to zai zamanto wala in nata a kansu yake ba a kan Aisha ba. To barira sai ta dawo ta gayi wa Aisha, shine ta ce fa akhbarat wa in fajaat min indihim, sai ta zo daga wajensu, wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalis, alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yana zamne, ta shigo gidan kenan. Fa qalat, sai take cewa inni aradtu zalika ala ahli, naje na bujuro musu, na gayi musu Aisha cewa kin ce zaki gama kudin nan gabaki ɗaya ke basu, amma alwalicin ya dawo, suka ce a'a, fa abau, suka kiya. Illa an yakuna alwala alahu wala ulahu, sai dai ya zamanto wannan alwalicin yana kansu. Fa akhbarat aishatu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Aisha sai ta bawa annabi sallallahu alaihi wasallam labari ga yanda suka yi. Fa qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha, khuziha, karbanta, sayyata, je ki basu wannan kudin, washtarti lahumul wala'a, ki shar'anta musu cewa eh kwalai alwalicin nasu yana, alwalicin nata yana kansu. Yace fa innamal wala'u liman a'ta, sanda cewa ai alwalici yana zawa ne ga mutumin da ya iyauta bawa. Kenan menene annabi nan ya gai, kaga ya kwadaitar da Aisha akan ta sayi wato wannan baiwar ta iyauta ta. Yace kuma mi washtarti lahumul wala'a, ki shar'anta musu walicin, za su gane kuransu a gaba. Saboda ai sharadin da za a dora ya saba ma littafin Allah da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal wala'u liman a'ta, ai alwalici yana koma ne ga mutumin da ya iyauta bawa. Summa qama, bayan wannan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi fil nas, cikin mutane kenan ya huto. Fa hamidallaha wa asna alaihi, yayyabi Allah, ya jinjina ma Allah subhanahu wa ta'ala. Summa qala, Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yabi Allah sai ya ce, fama balu rijalun yashtarituna shurutan laysa fi kitabillah, wai mi ya samu wasu jama'a suna shar'anta wasu sharda a cikin wato mu'amala wanda babu su a cikin alqur'ani, wanda babu su a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi ne yace kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batilun, to dukkan wani sharadi wanda babu shi a cikin alqur'ani to wannan sharadi batacce ne, wannan sharadi batacce ne. Wa in kana mi'ata shartin, koda ya kasance sharadi 100 ne, koda ya yi 100 sharadi 1000 in ka dora, inda ya ci karo da addini, wannan sharadin batacce ne. Annabi sai yace qada'ullahi ahq, wato abin da ya shahi haƙƙi na Allah shine yafi cancanta ya zamanto an gabatar. Wa shartullahi awthaq, sharadi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yafi zamantawa wato ingantacce amintacce. Wa innamal wala'u liman a'taq, kuma kusan da cewa kadai alwalici yana komawa ne ga mutumin da ya iyauta bawa. Kina wannan hadisi da malam ya kawo mana ya kawo mana akan halaccin sanya mine sanya sharadi a cikin kasuwanci amma kuma tare da cewa mine sharadin kada ya zamanto ya saba ma wato abin da ya shahi shari'a musulunci idan ya zamanto ya saba ma shari'ar musulunci to wannan sharadi ba ta ce ne shi yasa nan annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma Aisha ce musu alwalicin yana wajensu ai babu wani alwalici in ba ga mutumin da ya iya ta bawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya huto ya zamanto yayi ma mutane nasiha ya musu khutba cewa dan me yasa wasu jama'a suke sanya sharuɗa wanda babu su a cikin littafin Allah to kusan da cewa dukkan sharaɗin da ya kasance babu shi a cikin littafin Allah to sharadi ne wanda yake batacce koda ko ya kai sharadi ɗaya inji annabi sallallahu alaihi wasallam to a gulguje dai wannan hadisin yana nuna mana kenan halaccin na farko abin da ya shahi almukataba a yiwa bawa a rubuta mishi wani abu ya dauki fansar kanshi kenan lasiya ma kuma ayar qur'ani ta bayyana mana wannan haka kuma wannan yana nuna mana kuma halaccin zuwa neman kaje ka nemi bashi saboda ita nan barira da tazo take tambaya Aisha ta taimaka mata taimakon kala biyu la Allah ya zamanto kyauta za ta bata ko sadaka ko kuma bashi dan shi ma wannan babu laifi kai ne ka shiga cikin matsatsi kana so kuma kai kuma da in wasu litattawai sai ka zo wani ya ramta maka kuɗi kaje kai koma da yansu to wannan babu laifi haka kuma wato jawazul mukataba halaccin wato a rubutawa ɗaya daga cikin wato mata da miji wanda suke bayi nan barira ai tana da miji kamar yadda hadisi yana nan tana da miji amma sai aka rubuta mata fansa to fansar nan da aka rubuta mata kaga mijinta yana nan bawa ita kuma in ta fanshi kanta mije ce ta zama diya kuma mijin nan nata yana nan to wannan akwai wato ya halatta akan wannan haka kuma malamai suka ce ya halatta mutumin da bai da dukiya bawan da bai da dukiya bai da wani aiki ka rubuta mishi fansa kuma ka bar shi je ya nema saboda daga lokacin da ka rubuta ma bawa fansa to baka da ikon kuma ka hana shi wato ya tashi ya je ya nema abin da zai fanshi kanshi malamai suka ce kuma mace misali wadda take da aure baiwa idan ya zamanto an saida ta wani ya saye ta arman nan nata yana nan bai mutu ba kuma wanda ya saye ta bai da ikon ya zamanto kuma ya kusance ta saboda tana da aure sai dai in ya zamanto batta da aure wannan shine zai ta zamanto a matsayin baiwa shi yana iya kusantar ta amma dai tana da aure ko da an saida ta auren ta yana nan ba sadaki ba saki bane ba haka malamai suka ambata to wannan hadisin duka wato yana nuna mana kuma irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi wani bayani yake jinjinawa Allah ya yabi Allah subhanahu wataala shi sa malamai suka ce dukkan abin da zaka fara sawa'un karatu ne ko wata tunatarwa ko wasu abubuwa ka fara da jinjinawa Allah subhanahu wataala yabo sannan ka biyo da salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haka kuma wannan hadisi zan mu gani wato ita barira kaga da tazo ta shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ba tare da izini ba shi sa malamai suka ce ba laifi mace tana iya shiga gidanka ba tare da izini ba ya gabata karatun mu na Riyadus Salihin ko amma dai muka ce mine malamai suka ce kada ya zamanto fitanan nace idan a unguwa fitanan nace to wannan yake hana ta shiga gida kata shiga maka gida ko in ta zo ka ba ta izinin ta shiga amma dai dan mace wadda take adi babu laifi idan ta zo ta shiga wato gidanka kamar yadda nan barira da ta zo bata tambaye ba izini ta shiga gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma zan mu gani a cikin wannan hadisin cewa taimakekkeniya game da abin da ya shafi ɗan uwantaka ta musulunci idan mutum ka gani yana cikin wani yanayi ka taimaka mishi duka wannan wato karantarwa ce wato ta annabi sallallahu alaihi wasallama haka kuma zan mu gani dukkan sharadin da ya sabawa Allah subhanahu wataala to sharadi ne wanda yake batil batacce ne haka kuma zan mu gani a wannan hadisin cewa alwalici yana koma gawa wanda ya iya wuta bawa mutumin da ya iya wuta bawa kenan duka wannan wato a cikin wannan hadisi zan mu dauka hadisi na gaba da malam ya kawo mana alhadisu salisu wasab'una ba'da almi'ataini an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qala كان يسير على جمل له فأعيا فأراد أن يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فصار سيرا لم يسير مثله قط ثم قال بعنيه بأوقية فقلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقضني ثمنه ثم رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك وتوانا حديثي شما دقا جابر جرداء الله تتبتا أغريشي جابر دان عبد الله يكي تشيوا كان يسير يا كسن تشي wato suna tahiya sun dawo daga wani bulaguro tare da annabi sallallahu alaihi wasallama yana kan raqumin shi fa aya sai zaman to raqumin nashi ya gaji ya gaza da ya gajin wannan fa arada an yusayibahu sai kasance wato yana so ya zaman to ya sabka daga ranan raqumin ya gaji bai iyawa kamar ya tsaya فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم يتي سي النبي صلى الله عليه وسلم يتمش wanda wannan me yake nuna mana ana tahiya sahabbai suna tahiya annabi yana baya saboda me ne saboda dukkan wanda ya gaji ko yake da ne wani taimako a taimaka mishi a guji da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam fada'a li wa darabahu sai yi mishi addu'a ya bugi wannan raqumin nashi kai tsiyo fasara sayran lam yasir mithluhu qad kai tsaye raqumin ya zabura yayi tahiyya yake tahiyya tahiyyar da bai taba yin irin ta ba gajin mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam gangan cikin shi ma mu'jiza ce da albarka da komin shi albarka ne ka duba ka gani yanda sahabbai suke rugubi wajen abin da ya shahi ruwan alwala annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma miyauna annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi haji da yayi aski kaga inda ake rububin daukan gashin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi komin jikin shi yana da albarka wannan kuma shi kadai ne ya takaita da shi babu wani wanda zai zo ya ce wani miyau in wani yana da albarka yana da wata cuta ma kaje Allahu musta'an saboda ba ta yanda za a yi so duk shehuntakan malami duk girman malami ba zaka iya kiyasin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ko zaka iya ba zata yi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yake cewa da za a dauki al'umma gabaki dai tun daga annabi Adam har zuwa karshe duk wani managarci a dora shi kan sakeli a dora annabi sallallahu alaihi wasallam kan sakeli da annabi yarin jayesu to da wa zaka hada shi to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne yace sannan da ya raqumin nan yayi tahiyya yake tahiyya annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace mishi bi'inihi bi'uqiyya ce sai da mun shi da uqiyya guda kala sai Jabir yace la yace a ya rasulullah kaga nan mi zan mu dauki cewa idan mutun yazo yana so ka saida mishi abu kai kuma baka da ragaba saida ka ce mishi a baka saidawa koma wane ne koma wa ba an ce koma mahaifinka ne tunda na annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ko babba ne yazo yace ka saida mishi kaza kai ka ce a in dai kana son abu kaga nan Jabir annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi saida mini shi yace a sai yace ya ƙara ce mishi dai bi'ini ka saida mini shi Jabir yace to ya saida mishi da uqiya guda amma dai sai ya dora mishi sharadin cewa hamalanahu ila ahli yace to kaga yanzu cikin daji miki to da sharadin ya isar da ni gida tukun zan baka kenan nan shine mahallin shahid dora sharadi akan mi akan sai da sayarwa kai ne zaka sai inji mutum wani kaga wani yana da inji ya burge ka kazo zaka sai yace to wannan satin ina da kurusu da yawa mu yi ciniki komi da komi amma sai karshen sati zan baka kina wannan sharadin in ka yarda shikenan an amince ciniki yana iya kulluwa akan wannan kinan kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya saida mishi sai suka dora sharadin cewa he ya kai shi gida amma na'am azimma shi yake ma
shi wanda sai
kai wanda ka bata ne fa qultu la sai ce a yawa sai ce falamma balagtu lokacin da suka isa Madina ataituhu bil jamal sai zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da raqum yace gashi nan ya kilga kudi ukiya ke guda dirhami kenan 40 ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi summa raja'tu jabir sai juyo baya zai tahiyar shi ya kama hanya ya tahiyar shi fa arsala fi ithri annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo wani dan aike a sawuyin shi fi ithri kenan a sawuyin shi fa qala sai yake cewa atarani ma kastuka li akhuzu jamalak yake cewa Jabir yanzu kai kana ganin cewa nazo na latsa ka dan in karbi wato raquminka ma kastuka shine ka latsa abu saboda ai raqumi uqiya guda shi kuma yahi wato haka dan kaman me ya latsa abu misali abu ana saida shi jikka 10 yake zo ka ce ma wane na saye shi jikka misali abu ana saida shi jikka 3 wani yazo zai saye ka ce mishi jikka 10 kai tsaye da yazo zai taya yace jikka 5 kaga kenan ya raba kudin shi kuma asali ma bai kai ba wannan kudin yace shine ake ce ma latsa ya latsa wato a cikin kasuwanci annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi shin kana tunanin na latsa ne dan in karbi dukiyarka annabi sai yace mishi khuz jamalaka wa darahimaka dauki raquminka kuma kudin ka rike kaga da yaje ya bada raqumi an bashi kudi ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura aka kira shi yace kana tunanin nazo latsa ka ne dan karbe raqumin naka a'a dauki raquminka kuma kudin ma ka dauka kaga ya samu riba ga raqumin shi kuma ga uqiya wato guda ta dawo mishi wanda kuma Jabir mun san wato yana daga cikin dawainiyar da yake da mahaifin shi ya mutu ya bar mishi diya nawa diya mata tara har annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi dan me yasa baka aure ba budurwa tula'ibuka wa tula'ibaha a wata ruwaya ya zo kare yi mata wasa ta yi maka wasa ta cije ka ka cije ka a wata ruwaya yace a'a ya aure wadda take bazawara babba wadda dan ta zamanto mi dan ta zamanto ta taimaka ma kannin nashi saboda in yarinya ce wadda take daidai da su kullun hada za yi kullun hada za yi sai annabi sallallahu alaihi wasallama Jabir yana da dawainiya da yawa wanda baban shi Abdullah ya samu shahada yana hakaitawa cewa wata ran ya ganshi yana cewa ubangiji subhanahu wataala ya ce mishi mi yake so ya kai Abdullah abad ce so yake a medo shi duniya ya ƙara yin shahada ya ƙara yin yaki ya ƙara yin shahada wato a karbila yiwa shi Allah subhanahu wataala kuma ya riga ya kadarta cewa idan an mutu ba za a dawo ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi fa huwa laka yace wannan naka ne kenan wannan hadisi mun gani wato halaccin kenan idan ka saye da sayarwa idan ka saye abu ya ka dora sharadi idan kun yarda akan sharadin kenan sai ya zamanto wato wannan kasuwanci ya ci gaba haka kuma sharadin wato isti'malin abin da ka saida sharadin isti'mali ya zamanto misali nan kaga he da ya hau kai ma haka babarin misali ka saida ma wani mota to bai iya ba kenan kai zaka gace to na saida ma kai zaka kai min ita gida to sai ka hau ka je ka kai mishi duka wannan sharadi ko gari ko wani gari ko kuma he a gari kaza zaka bani kenan kai zaka dauke wani wato ka kai mishi ita can hadisi na karshe da malam ya kawo mana ababan yake cewa al hadisu rabi'u wa sab'una ba'da al mi'ataini an abi hurairata radiyallahu anhu naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yabi'a hadira libadin wa la tanajashu ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب الرجل ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها وتونن حديث رواية أبي هريرة يرد الله تثبت أجريش كتوى النبي صلى الله عليه وسلم يا يهني أن يبيع حاضر لبال وتمتمن ديك أنجري يجب أنتي وتسيدوا wato wanda ya zo daga ƙauye kaya wanda mun gane shi a baya cewa wani ba ƙauye ya zo da kayan shi ka ce mishi a kai mu ne ƴan gari zo mu je a saida zo kawo in je in saida ma to wannan bai dacewa kamar yanda bayani wato ya gabata sai dai in ya zamanto shi ba ƙauye ya ce wani da Allah amshi je ka saido mun wannan to wannan shi ba laihi malamai suka ce kana iya amsa amma kai kawai ka zo ka ce mishi ya kawo kai ka san gari to wannan bai dacewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala tanajashu kada ku zamanto kuna yin wato abin da ya shafi annajash shine ingiza mai kan turuwa ya zamanto mene
mutun ya zo ga abun nan ka san abun shi bai kai ba kaza ka zo ka taya mishi kaza da kudi wanda ya limka wannan ka bar shi ya wune a kasuwa ya wune a kasuwa bai sai da babu to wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani kamar yanda bayani ya gabata akan shi sai yace wala yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi shi ma wannan bayani ya gabata akan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ya zamanto wato dayanku ya saida a cikin kasuwancin dayanku misali kai ne ka zo kasuwa zaka sayi abu kun wata ciniki da wani sai wani yazo ya janye kai ce zo yi in saida ma idin na wannan abin a jikka bakwai kai kuma dija jikka goma an ce ma 15 kai ne gosiye wata jikka goma kaga saboda nan akwai hasara da adawa sai ta shiga tsakankanin sai dai ka bar shi in ya sayi to fa biha wa ni'ma in bai sayi ba kuma shi ma malamai suka ce kada ya zamanto a gaban wancan dan kasuwan ka kira shi shi ma zai kara zai shiga wani abu a zuciyarka wato na abin da ya shahi wato qilli qilli kamar yanda bayani ya gabata sai yace wala yakhtubu ala khitbati akhihi kada dayan ku ya shiga wato cikin neman wata mata wato wanda dayan ku shi ma ya shiga nema kenan misali mutum ne yazo yana neman auren wata yazo sun yi magana an ware jiritawa kai kake wayo daga baya ka shiga saboda ka yi shi babban mota to wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hanya akan wannan ma abun da idan ya zamanto amma horkon gani ne misali kai dukan ku gabaki daya kun zo kai ka ganta shi ya ganta ai aka shiga tare aka je kowa yana nema tare kowa yace yana son ta to wannan daban amma ka san sare wane ya shiga an fara magana sai ka kiwayo ka shiga to wannan shine haramun a cikin shari'ar musulunci wanda idan mun duba Fatima bint Qais lokacin da ta zo ta ci ma annabi sallallahu alaihi wasallama ga Muawiya ga Abu Jahm ko suna son ta kaga su nawa ne su biyu ne duka sun kowa ya bujiro da yana son ta annabi sallallahu alaihi wasallama anan yake cewa ta to Muawiya kuwa talakkani babu dukiya shi kuma Abu Jahm bai sabke sanda daga kafada shi a wata ruwaya an zo aka ci kashi yake badawa to wata ruwaya kuma aka ce mai yawan bulaguro ne an yi kauli da yawa amma dai mafi yawa magana cewa bai sabke sanda malamai suka ce bugo yake to Muawiya mai karshe dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba mata Usama ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba mata wato Usama to ala kulli hal nan menene mace ya zamanto ana magana kun fara magana an fara daidaitawa sai kai ka sani ka zo ka shiga to wannan shine haramun a shari'ar musulunci haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wala tasalul mar'atu talaqa ukhtiha kada mace ka nemi wato a saki el uwata el uwa nan ana magana ta el uwa ta musulunci el uwa ta musulunci a Hausa da suke cewa kishiyarta kada mace ta zamanto ta nema a saki wato abu ke zamanta minene ta nema a nemi saki abu ke zamanta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace li takfi'a ma fi ina'iha dan ta zamanto ta sauye abin da ke akushinta abin da ke kwananta wato mace ce suna gida biyu namiji ne misali yana da mata biyu to guda yi ta zo da kissa da kaza da kaza da kaza da kulle kulle ta yi ta kwadi har sai ta sa an saki waccan to wannan haramun ne ko da ba da baki ba ko da aiki wannan haramun ne kenan wannan wanda suke gida guda el uwaki el uwa ce ta zamanta kewa kenan ku zamna tare Allah ne ya kadarta za ku hadu waje guda ko kuma ya zamanto wata a waje ma misali kai ne kaje zaka kara arme wanda kaje zaka aura sai ta ce he ka saki matarka ta gida to kaga wannan haramun ne in ba wanda yake a cira ba wannan ba zai aikata ba wanda zai aikata haka saboda la'alla ka je to naji ka je ka saki ta gidan kuma ta zamanto ita wannan yazo wani yazo da mota ya dauke ka to kai bi babu yayin dai wancan bata ma ba nisa ka gaggauta in kuma tace wata yi ka koma shago da kwana to ala kulli hal wannan yana magana kan kada mace ta zamanto ta yi sababin yanda za a saki el uwarta ta musulunci dan ta yi mi dan ta zamanto ta maye gurbin ta a wannan wajen koda a waje koda ku a cikin gida koda ku kawace misali ko kawarta ce ta ringa ba da shawara a ai kawo kice ya baki takarda an zo an rabu kuma ita ta yi kwana ta arme shi saboda ta ga irin yanda suke mu'amala mu'ashara yake kyautata mata a gida irin yanda take hutawa to Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace litakfi amati ina'iha dan ta zaman to ta kwashi abin da ke kwanan nan nata ya zaman to ya dawo gare ta nan mu'ashara da yanda yake shi mijin yake mu'ashara wato da ita to wannan shi ma haramun ne ala kulli hal malamai suka ce miye alaka hadisin wannan da babe miye alaka hadisin da babe wannan hadisi babe muke akan shurutu fil biyu to hadisin nan miye sharadi da babe magana ne shurutu fil bay ai ba sharadi bane ashurutu fil bay me alaka hadisin da baba na'am to malamai suka ce wannan hadisin da yawa daga cikin malamai suka ce wato babu su gani ba munasabar da malam ya kawo wato ya kawo shi a cikin wannan babi amma dai Imam al-Bukhari yayi babi a cikin litafi ya samu shi babu shurut allati la tuhillu fil nikah an gane saboda ai can miye da yace sharadin menene take matar da ta sa sharadin in ma ta yi abin da za a saki waccan ko kuma wanda take waje ta sa sharadin cewa sai an saki ta gidan tukun zata shigo to wannan shi Imam al-Bukhari ya dora babe game da wannan kenan sharadin da bayya halatta a cikin mi a cikin abin da ya shahi wato aure wallahu ta'ala a'la wa a'lam nan zan mu tsaya da fatan abin da muka fadi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shafe shi daga cikin zigatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin